www.instrumentals.com. Where?
Split personality. I drill. BOC. No English, baby.
I grind so hard, come on, gari da nika, gari da nika, gari da nika. I grind so hard, come on, gari da nika, gari da nika, ai gari na nika. I grind so hard, come on, gari da nika, gari da nika, gari da nika. I grind so hard, come on, gari da nika, gari da nika, ai gari na nika. Bari in gaya ma. Dare fa bani barci got my eyes on the cake dan in yankin afannin gari nake nikawa sauran suna tabar ji trying to get papers dan dole CBN su sani on a mission to save the game up wane mai gina banki so I got to grind meals dan in bar sai the change turning dreams to reality zahirin mafarki you know they talk money you know be wajibi ga manci ai in baka sani ba success tana kira na sai she in love with the boy soyayyar ma ba iyaka sai sa kan gaba nake dan fa ban jiran jira ba staying faithful to the truth wane wani ibada dictating like a soldier ni pade ban siyasa just try to do me suka ce ban iya ba rap CEO ni ne mai biya na now I got me on the picture Picasso. I grind so hard come on gari da nika gari da nika gari da nika. I grind so hard come on gari da nika gari da nika ai gari da nika. I grind so hard come on gari da nika gari da nika gari da nika. I grind so hard come on gari da nika gari da nika ai gari da nika.
Steady on the grind, kamar dusan markade. Rashin iyawa ne ya kawo tushen tankade. Gotta kill poverty, har da mushen zan kade. I'm 9-11 history, ko na rushe zan dade. A kai na sarki Suleiman ya yi annabci. Daga si zuwa gumza, har jikan karansi. Dan inna ta ce mun da gaye mara ko tasi. Matukar hulla da mafi kwazon yanda ko yafi. Irin gidansu ne miya bai wa tuwo lami. Gidan mai kiwi ya kuwa hayas a jido yaɗi. Ai matashi bai taba wa gado party lafazi ne kadai ya iya yiwa ado tadi. I grind so hard laushin ya fi na alabo mu ne zamu ci kyauta yin cup in har dai da rabo. I'm on my grind to concentrate more on this meal stream cause having nightmares in the daytime kill dream.
I grind so hard come on gari da nika gari da nika gari da nika. I grind so hard come on gari da nika gari da nika ai gari da nika. I grind so hard come on gari da nika gari da nika gari da nika. I grind so hard come on gari da nika gari da nika ai gari da nika. I is the nigga, mai gari da nika. Dan kano nake da shi, magi da siga. Mami zu go ba ballers, amma bani da visa. Dan ma know, I is realer, mai tadi a kida. Sai sa kamar injin nika is the way that I grind. This na 0 hours, pasara babu time. So when you listen close, I just speak no English. Split personalities, but no fit to distinguish.
Basu son to wanda sa sai garin sa moda surpe. Here we come not to make them hate the rest. Bundas and they, grinding coins for the mill. Silin lika a inji so hankuruma ya tuba daga durkusa wa kinji da mudan ya ga manci yana ta manni sai ga makaho ya gani ya ce wai ai ya sani neman kuɗi kawai nake a kowace fanni aim at the big prize na gaji da kashe canji.
I grind so hard kamar gari da nika gari da nika gari da nika. I grind so hard kamar gari da nika gari da nika ai gari na nika. I grind so hard kamar gari da nika gari da nika gari da nika. I grind so hard kamar gari da nika gari da nika ai gari na nika.